Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a shirinmu na nishadi. A yau dandali ya waiwayi matashin mai shiryawa kuma mai daukan nauyi masu iya magana da yakan ce waka a bakin mai ita tafi dadi.
Kuma ni producer ina hada kidin, ina hada kida. So
wani kuma da hankali. Eh, sautin ko kuwa wakan.
Guda biyu din ne ai. Kawai ai to kin san da ina waka from the beginning, from the onset. So kuma ina girma aikin shine na koya production din da wakoki daga ana tare.
A ina kuka yi production din?
Basically a Kaduna zan ce na fara production daga Kaduna, shi na shigo Bauchi. Ina Bauchi na ATB na karatu daga wajen lokacin da na gama karatu shine na shigo Lagos in ci gaba da aikin.
Da ka shiga Lagos ne ka waye ka fara koyon hada kiɗe-kiɗen ku?
Na fara hada kiɗa kafin ma je Lagos din. Daga nan arewa ma na fara yin aiki, na aiki da wasu upcoming artists. Da na shiga Lagos na fara da skills a kan shake body. Ni da wani producer Jay Pizzo muka hada shake body. Da shi na aiki da Olumaintain featuring Two Face, wakan Cinderella ake kiran wakan. Na aiki da Timaya, na yi wasu wakoki da shi, How Many Times and Teleperson. So daga wurin ina aiki da wasu Olamide, Fino, Wandeko, dukansa.
To ya aiki da waɗannan manyan mawaƙa
yake? To ai is aikin is professional because su aikin su ne, wakoki is their work, is aikin su ne, so they are very professional about it. So na ji dadin aiki da su, muna tare, muna yin komai da komai, muna aiki, muna bada waka, muna ci gaba da continue.
Wannan can kamar shekara nawa da ka fara wannan
harka? A production din zan ce zai yi kamar 20 to 23 years.
Kana shekara nawa? Na ga yaro.
Okay, very good. I na fara waka kamar 7 years old. Na fara waka, ba zan manta ba, daga 7 years old shine na fara buga ganga. Daga ganga daga ganga na fara, sai na ci gaba da piano, keyboard, daga keyboard sai na shiga production. Duka amma zan tete given a space of time zan ce zai fi 20 years.
Kana waka kuma? Ki waka kamar shekara nawa? Okay, ka ce waka ka fara kafin
fara. Kafin fara production. Akwai Mama Too Sweet. Ina ganin mutane sun san wakar Mama Too Sweet. Shi ne ina kuna ji a background din nan. So akwai Mama Too Sweet, akwai Slow and Steady ni da Magneto mu zo na mun yi wakan. Akwai Zauna ni da Classic. Duk wakokin ina so. Do they come at a very different time? Kuma experience din da na samu lokacin da ina recording wakokin is different. Duk wakokin ina so, any song da na yi wallahi ina so. Na so so blessing they come my way, yeah. I say na so so favor I dey receive every day, oh. I go dey count my blessings each and every day. Say now one by one, oh. One by one, oh, yeah.
Misa kirere wannan wakar?
Lokacin da na recording wakar, ina wani experience ne kawai. So experience din na sa shi a wakar. I had wannan industry din mu, music industry, major challenge da muna samu is rashin kudi, you know, finance, because mutane ba su a gan business side na entertainment, you know, kawai an ce in kana entertainment ka zama iskanci ne, kana iskanci, kana yar iskanci ne. The entertainment industry, like, it can be bigger than what it is. Kin gane? So I feel rashin kudi is one of a major challenge in general. If okay, a arewa nan ba su samu support to suna so. Down Lagos, akwai wasu suna interested in investing ce yana sa kudi a music amma nan is very difficult ku artists din za su dan kokari za su yi wahala kafin su breakthrough amma in su samu breakthrough din then za a welcome them in the production and the music aspect daga wurin sai na shiga Lagos sai na fara aiki da su A-list artists su Timaya su Pino su Skills su Two Face daga wajen sai production dina sun mutane sun gane sun na samu attention daga wajen so okay my ambition kawai ina son build me empire house ina son gina empire common record label yanzu ai mun fara sunan shi Fat Jams Entertainment muna aiki da wasu artists a nan arewa kuma daga can za mu ci gaba
sai dai mu ce Allah ya yi da nufi Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Nigeria.